wasu majiyoyi ma dai na ko cewa tuni wannan batu ya kai ga hannun wasu daidaikun ƴan majalisa dukkan jad da ake sa ran za su bada haɗin kai to sai dai kuma a wajen wani taro manema labarai a Jalin Gofada jihar wasu dattawan jihar su ma an karar da gwamnatin jihar ne game da illar da ke akwai na kirkiro wasu masarautu a yanzu musamman ma a wannan lokaci da jihar ke fama da tashi-tashin hankula da kuma faɗan ƙabilanci a wasu sassan jihar Bobe Yaruma Findi da ke cikin dattawan jihar ya ce ba haka ma ake kafa masarautu ko kuma daga darajar masarauta ba inda ku iya bada misali da masarautar Takum da aka ma ɗauki tsawon shekaru babu sarki
da muka bincika muka tarar gaskiya ne sarai da wani ta bada a ciki shi ya sa muka ce ya kamata mu jawo hankalin gwamnati abinda suke so su yi nan suna so su yi shi ba dai ba baya ga haka ba mu damuwarmu shi ne inda dai gwamna yana da jin daɗi maganar sarauta yana da kishin sarauta da zai fara da garinsu Taku inda aka yi shekara 20 ba su kasar bai bartalagaji nasu ba bai naka musu sarauta ba to meye wannan ka zo kana yankan wuraren mutane kana naɗa sarauta kuma a lissafinsa yana gani yin haka zai taimaka masa a haɗewar
shi ma daidai ke karin haske wani lauya kuma kusa kungiyar ci gaban Taraba ta Taraba Concerned Citizen Forum barista MB Mustapha ya ce akwai abun duba game da wannan batu
to wannan yana nuni da cewar shi wannan gwamna har yanzu bai ji bari ba har yanzu yana so ya kawo mana rudani da matsaloli a tsakankaninmu sarakunan nan su ne iyayenmu iyayen ƙasa su ne waɗanda idan matsaloli ma suka tashi ake neman su don su warware don su kawo maslaha yau sai aka waye gari su ne gwamna yake so ya kawo rudani da rashin girmamawa da reni a tsakankaninsu
don tabbatar da halin da ake ciki a yanzu game da wannan batu na ta kai ruwa rana ma'aikatar kula da kananan hukumomi da masarautu ta jihar Taraban to amma ko haka ta fa bata cimma ruwa ba don ban taki sa'a samu babban sakataren ma'aikatar ba wanda aka ce da ni yayi bulagoro haka nan kuma na ta ga wayarsa amma ko ba dauka ba kuma babu ma amsa sakon katar kwana da na aike masa to sai dai ko da na tuntubi mai baiwa gwamnatin jihar shawara ta fuskacin harkokin siyasa Abubakar Bawa yace bai da cikakken bayani amma ko yace zai bincika
gaskiya mu bani da wannan labari ni sabon labari ne a wurina bani da wannan labari kuma ta san cewa gwamnatin siyasa kullum idan gwamnati za ta yi abu za ta lura akan demand na talaka to amma gaskiya ni kam a matsayina na advisor wannan gwamnati ba ni da masaniya cewa akwai wannan batun daga sarautu ko kuma batun dakushe wasu ko kuma batun kirkiro wasu to ba ni da wannan masaniya so far ban san wani abu haka ba kai ko ma akwai shi hakan din House of Assembly ne za a kai idan an kai House of Assembly kuma kowane gunduma suna da wakili in abun talaka ba su so zai dawo House of Assembly ya ce kai talakan su ba su so idan kuma public opinion ne a yi shikenan abun da mutane suka zaba kenan
ya zuwa yanzu ma dai wata majiya a majalisar dokin jihar ta ce akwai batun girkiro masarautun ko da ke ba a bayyana ta ba hukumance wanda kuma yanzu an zura ido a ga koshin shugabannin majalisar za su bayyana a zauren majalisar ko kuma a'a wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya bada amsar tambayar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya